السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba wanda yau 16 ga watan Rabi'ul Tsani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda shine daidai da 13 watan 11 2019 muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gaman katar cikin abin da zamu faɗi karatu wanda muka saba khawatirul qur'aniya muna cikin suratul baqara sai wanda ya wuce mun karanta aya ta 177 wanda akan ta ne muka tsaya a lokaci yayi insha Allah a yau sai akan ta ne zamu dasa ko kuma zamu koma baya mu karanta ayar in yaso kuma sai mu karanci abinda Allah subhanahu wataala sakon da ya aika mana Allah ya samu dace malam bismillah laysal bir sai mu koma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laysal birra an tuwallu وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر mana ba shi kadai bane bin Allah an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib mana ku kalli gabas ko ku kalli yamma wannan ba shi kadai bane bin Allah walakin al-birra sai dai bin Allah madaukakin sarki man amana billahi wanda imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar gobe al-qiyama wal mala'ikati da imani da mala'iku wal kitab da kuma imani da littafin da Allah subhanahu wataala ya safkar wan nabiyyin da manzanni annabawan da Allah madaukakin sarki ya aika su wa atal mala ala hubbihi kuma ya bada dukiya akan so shi ma yana so ya dangana ibada zawul qurba ya bawa ma'abuta kusantaka kenan yan uwa na kusa zawul qurba wal yatama da waɗanda suke marayu wal masakin da miskine wanda ba su da wa bana sabil da kuma wanda yake dan bulaguro ko da mai dukiya ne dan buzurin shi ya kare wasailina da kuma wanda suke tambaya bana ya shiga cikin wata larura wa fir riqab da kuma wanda yake bawa ne yana zai entar da kanshi ya zama da wa qama salata yace da sallah wa ata zakata ibada zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da kuma masu cika alƙawalin su idan sun yi alƙawali to wannan dukan su gaba ɗayan su bin Allah ba na kenan kada ta kaita bin Allah da kallon gabas ko yamma mana yin sallah dukkan waɗannan da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya zana mana su ma suna daga cikin bin Allah bai takaita ba akan wancan kadai wasabirina fil ba'sa idan ba su hakuri a cikin tsanani shi ma wanda yana daga cikin bin Allah wadarra'i da kuma wanda wani abin cutarwa ya same su wahinal ba's kuma haka wa su hakuri lokacin da aka gamu da abokan gaba ulaika allazina sadaqu Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan su ne waɗanda suka gaskata imani na gaskiya wa ulaika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu takawa waɗannan wanda Allah subhanahu wataala ya zana mana kada kada mutum ya takaita kanshi akan cewa idan yayi sallah shikenan kamar da yake farko aita wannan aya mai girma dole bayan mutum ya kalli gabas ko yamma kenan alqibla irin umurnin da Allah ya subhanahu wataala a sauke farilla ta sallah to dole sai mutum ya zanto ya imani da Allah da mala'iku da ranar gobe da littafai da annabawa waɗanda dukkansu gaba ɗaya suna daga cikin a lokacin ne mutum zai samu kamala na imani ya ba da dukiyar shi lokacin da yake so ya taimaka ma ƴan uwan shi da miskinai da wanda suke marayu da matahiya da masu tambaya to wannan duka yana daga cikin bin Allah idan da mutum zai takaita akan na farko kadai to imani shi zai zama to imani ne wanda yake naqis kuma Allah subhanahu wataala a wannan aya mai girma kamar ya bayyana mana ya zakkara mana waɗanda suke rukunne na imani guda shida sai imani da kadara za a ƙara ana sai zamanto imani mana rukunnan imani sun cika ga imani da Allah imani da ranar gobe imani da mala'iku imani da littawai imani da annabawa sai a ƙara imani da kadara na alheri ko kuma na sharri to idan mutum ya haka kenan imani shi zai zamanto cikakke ne idan mutum ya cire guda daga ciki imani shi zai zamanto imani ne wanda yake gurgu mana kenan ba kamili bane malai ce wannan ayar ta kumshi wasu abubuwa waɗanda suke jumloli mana wasu magana waɗanda suke masu girma da kuma ƙa'idodi waɗanda suke da zurhi a cikin ma'anarsu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib wannan gaba ce wurin take da zurhi inda za a yi bayanin kaga imani da Allah gaba ce ta musamman imani da ranar gobe gaba ce ta musamman imani da mala'iku da littawai da annabawa kowanne wannan gaba ne na musamman da kuma ba da dukiya ƴan uwa miskinai marayu matahiya masu tambaya ƴan uwa na kusa sai da sallah ba da zakka dukkan waɗannan gabobi ne wannan aya mai girma take mana bayani amma zurhi gare su to Allah subhanahu wataala bayyana mana su a takaice ga kuma cika alƙawali idan mutum ya dauki alƙawali ga haƙuri idan Allah ya jarbe ka da wani abu wanda yake na musiba ga kuma haƙuri idan an zo jihadi fi sabilillah to shine gaba ɗaya waɗannan sai Allah subhanahu wataala ya ce mana waɗannan su ne wanda suke gaskiya to amma imani ba cika baki bane mu musulmai ne uwayenmu musulmi ne kakanninmu ma musulmi ne shikenan imani ya tsaya daga nan a aiki ne qaulul bil lisani wal amalu bil jawarih kamar da malamai suke tarifin imani qaulul bil lisan lokacin da mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama kenan yayi kalma ta imani me zai gaskata imanin shi sai yayi aiki daga ban shi yayi kaza na imani yayi kaza to sai a ce lalle wane mumuni ne wani imanin shi da gaske ne amma idan ka hodi da baki amma kuma ayyukanka gaba ɗaya babu aiki imani to kenan ga akwai magana game da wannan imani naka akwai ruwaya ta ibnu abi hatim daga mujahid sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam abi zar annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman fatala alaihi laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib mana wannan hadisi na abi zar yake tambayan manzo sallallahu alaihi wasallama menene imani sai yake ce mishi imani shine abinda wannan aya ta kumsa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq hal zuwa inda yace ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗannan abubuwan ɗaiɗaikun su ne imani sai malai ya ce wa ammal kalamu ala tafsiri hazihi al-aya amma idan aka ce za a yi magana akan tafsirin wannan aya fa inna Allah ta'ala lamma amara al-mu'minin lokacin da Allah ya umarci mu'minai awwalan tun farko bitawajjih ila al-bayt al-maqdis su kalli qudus su yi sallah summa hawwalahum ila al-ka'ba sayyidina Allah sai ya juya al-qibla ta koma daki mai girma shine Ka'ba shaqqa zalika ala nufusi ta'ifati min ahli kitab wa ba'd al-muslimin da wasu daga cikin ahli kitab da wasu daga cikin musulmi sai abin ya musu tsanani suna ganin kaman an yi magana biyu fa anzalallahu ta'ala bayana hikmatihi fi zalika sai Allah ya saukar da bayanin hikimar da yasa ya juya al-qibla daga Baitul Maqdis zuwa Ka'aba ga abin da yake yace wa huwa annal murada inma huwa ta'atu lillah abin da ake nihi da aka canza al-qibla daga nan ta koma can ana nihi ne da'a ga Allah ba wai al-qibla ba yanzu da ake kallon al-qibla ana sallah umurni ne na Allah subhanahu wataala inda Allah zai ce a ga abin da za a kalla ko menene shi to shi za a kalla menene ake so a game da mai imani da'a wannan da'a ta umurnin cewa in Allah ya ce a kalli nan nan za a kalla in ya ce a kalli gusum gusum za a kalla in ya ce a kalli arewa nan za a kalla to wannan ita ce da'a amma ba wai dan shi karan kanshi Baitul Maqdis ba ko kuma dan ita karan kanta Ka'aba Allah ya ga dama sai ya juya nan ko ya juya nan to shine Allah subhanahu wataala sai yake cewa wai dan kun kalli gabas da yamma wannan muhu ba shi kadai bane imani kenan duk mai imani ya kamata ya san da wannan kai sallah cikakkiya to akwai abubuwa na imani da yawa wanda suke saura wanda kuma ya kamata ya zama wajibi a ce ka cika su wamtisali awamirhi kuma mutun ya zamanto yana bin umarni na Allah madaukakin sarki wattawajju haisu ma wajjaha mutun ya kalli duk inda Allah ya ce a kalla ayi sallah to wannan shine imani wattiba'a ma shar'a da bin da abinda Allah ya saukar fa haza huwal birru wattaqwa wal imanul kamil wannan shine bin Allah wannan shine imani wannan shine imani cikakke da kuma tsoron Allah cewa idan Allah ya ce abu kaza sai kai idan ya ce a bari a bari to amma idan mutum ya diba menene dan Allah madaukakin sarki ya ce a kalli Baitul Maqdis kuma yanzu ya zo ya ce a kalli Ka'aba babu wani zancen wahala ga mai imani ma'ana irin wannan Allah subhanahu wataala yana yi dan ya rarrabe wani imanin shi daman imani ne mai shakku ko kuma imani ne wanda bai dira cikin zuciya ba yana so ya samu wani dalili kankane ya ce a ni ya kasa imani a wancan lokacin to haka ya faru suna ganin Allah ya ce a kalli nan kuma an ce a kalli nan to shikenan sai suka fasa wasu daga cikin ahli kitab suka sanya ma wasu daga cikin musulmi maganganu waɗanda suke na rudani to Allah subhanahu wataala sai yake so ya nuna muku menene abin wahala anan cewa a kalli gabas ko a kalli yamma amma kuma daga cikin imani ga abubuwa da yawa ga imani da Allah ga imani da ranar lahira ga mala'iku ga littafai ga annabawa ga cika alƙawari ga taimakawa ƴan kusa taimakawa marayu taimakawa matahiyi da wanda ya tambaya yana cikin matsala da bawa mai so ya zama da dukkan waɗannan abubuwan imani ne ba su ba ku mamaki ba ko ba za ku aikata shi ba kawai sai dan an ce daga nan an wasa yanzu a kalli Ka'aba shi ne zai ba ku wahala kama Allah subhanahu wataala yana so ya ce mana haka kenan darasi mai girma akan ita wannan ayar shine mai imani ya sa a cikin kwallon shi cewa umurnin Allah yake bi ko ya san hikima a cikin wannan umurnin ko bai sani ba ko ya san dambi ko bai sani ba umurnin Allah da manzon shi wannan shine imani wannan kuma shine addini idan mutum ya saba wannan zai sha wuya Imam Sauri yake cewa hazi al-aya هذه انواع البر كلها وليس لا ولكن البر من امن بالله yace wan imamu sauri yace wannan ayar duk wani abin da ka sani na bin Allah to kusan kaman an takaita su a cikin wannan ayar mai girma wa sadaqa rahimahullahu mal yace imamu sauri tabbas yayi gaskiya da yace ita wannan ayar kamar ta kumshi abubuwa na bin Allah masu yawa shine albir yace fa inna man ittasafa fi hadhihi al-aya duk wanda ya sifanta da wannan ayar fa dakhala faqad dakhala fi ural islam kullah lalle tabbas ya shiga cikin musulunci kai imani da Allah kai imani da ranar gobe kai imani da malaiku da litahoi da imani da kadara ka taimaka ma wanda bashi da ya zamanto maganar ka gaskiya ce kana cika alƙawari kenan kusan babu abin da ya rage ma'ana abubuwa na imani sun shige ka simala yace wa akhadha bi majami'il khair kullah duk wanda imani da wannan kamar yayi riko da alheri tarin alheri masu yawa wa huwa al-iman billahi imani da Allah wa annahu la ilaha illa huwa babu an bauta da gaskiya sai shi kadai ubangiji madaukakin sarki wa sadaqa bi wujudil mala'ika, kuma mutun ya gaskata da samuwar mala'iku. Allazina hum safaratun bayna Allahi wa rusulihi, wanda sune masu kawo sako ambasadodi tsakanin Allah da manzannin shi, su mala'iku. Wal kitab, ko mutun ya zama mutun ya iman da littahi, littahon da Allah ya sauko, wanda ismul jinsi ne, kamar suna ne wanda ya kumshi gaba daya littatawai da wanda aka sauko dukkan su gaba dayan su, da wanda aka ambata cewa littahi mai suna kaza, kamar Qur'ani da Taura da Injila, ko kuma da ma wanda ba a san ba menene sunan shi, an ce dai an ba annabi wane littahi, ko kuma kowane manzo Allah subhanahu wataala ya aiko shi da littahin da yazo da shi, to za mu yi imani da shi mun san sunan littahin ko mu sani ba? Wannan wajibi ne ga imani, shine ma'ana wal kitab. Malati washtamala ala kulli sa'adatid dunya wal akhirah, duk mutumin da ya hada wannan abubuwan, to kamar ya hada jin dadin duniya da lahira. Wa nasakha bihi kullama siwahu min al-kutubi qablahu, kuma mutum ya imani da cewa Allah madaukakin sarki littafin nan na karshe shine al-Qur'ani, Allah ya shahe sauran littafai wanda suka zo baya. Kaka ce a Taura yanzu ma tana aiki, ko kuma kace Injila tana aiki, irin wanda suke cewa addini uku, Allah ɗaya addini uku, wannan magana ce ta jahilci, kuma magana ce wanda ta sa ma kaida ta musulunci. Dole ne yana daga cikin imanin mutum kamalar shi, cika imani ya zamanto ka imani cewa Al-Qur'ani muhaiminan ne, kamar ya zamanto ya take duk wani littafi wanda yazo ka yi shi At-Taura Injila ka yi baya, kowane irin littafi wanda Annabi yazo da shi Al-Qur'ani ya danne shi, yanzu shari'a sai ta Qur'ani, dole mutum ya rada wannan. Akwai mustashriqun wanda suka san addini cikin Yahudawa, wanda sun san addini cikin Larabawa, ko kuma wanda ba musulmi ba Turawa, wanda suke karanta addini sun san Qur'ani, sun san hadisi, sun san komai, su suke zawa da irin wannan maganganu. Menene guri anan, ko kuma meye manufa? A kenan Kiristanci ma a yanzu addini ne wanda mai zaman kanshi, a Yahudanci shi ma addini ne mai zaman kanshi, wanda kuma su sun san ba haka bane. Al-Qur'ani shine addini na yanzu, shine littafi na yanzu, addini kuma shine littafin addini da ya kamata mutum ya addinantu da shi, in dai Allah zaka bauta ma shine addinin musulunci, inna dina inda Allahi al-Islam. To kenan cikin irin mangarin da Malam ya kawo, yace washtamala ala kulli sa'adatid dunya wal akhirah wa nasaha bihi kullama siwa min al-kutub, mutum ya imani da wannan cewa Qur'ani ya goge sauran. Wa amara bil anbiya illahi kullihim, kuma mutum ya imani da annaban Allah gaba daya. Kaka ce ka imani da manzo sallallahu alaihi wasallama, baka imani da Isa ba, ka imani da Musa, baka imani da Sulaiman, mana ka rika zabi a gaba dayan su, sai mutum ya imani da su. To wannan kuma yana daga cikin kamala ta imani na duk wani wanda yake mai imani. La nufarriqu baina ahadin min rusul, kamar yadda aya take cewa. Kaga shine inda za a ce magana ta hikima da ake kawo ana, inda za a ce misali duk wanda ya imani da manzannin Allah madaukakin sarki, ya yi imani da addini na Yahudanci, ya yi imani da addini na Nasaranci, zai shiga aljanna. To babu wanda zai shiga aljanna sai mai imani mumuni musulmi wanda ke addinin musulunci, tunda mun yarda da Annabi Isa, mun yarda da addinin da yazo da shi, da littafin da yazo da shi, sai dai Qur'ani ya shahe shi a yanzu. Mun yarda Annabi Musa alaihi salam addini ne Yahudanci kenan, da Injila da Taurat da yazo da ita addini ne, littafi ne kamili, amma musulunci ya shahe shi. Kenan inda za a ce wanda zai imani da Taurat da Injila shi zai shiga aljanna da Qur'ani, to musulmi gaba daya sun hada. Shi ko Kirista bai yarda da Qur'ani ba a takaice, kuma bai yarda da Taurat, shi kuma bai Yahudi bai yarda da Injila ba, bai yarda da Qur'ani ba, kenan kaga gaba daya suna cikin rudu. Shi yasa addinin musulunci ya zamanto addini ne wanda yake kamil, cikakken addini ne, wanda bai raba ɗaya daga cikin annabawa, bari ma yana daga cikin imani. Kuma ga aiki na imani babba shine wa atal mala ala hubbihi, mutum ya bada dukiya alhali yana so. Kaga babban magana kenan, musamman a zamanin mu na yanzu. A ce ba za ka bada riga ba sai wanda kake so, ba za ka ba da wani gida ba, kyauta dan uwanka ko babanka ko mamanka sai wanda kake so, ko wani abun hawa duk, ko abinci duk abin da ka sani sai wanda kake so, zuciyarka tana son shi, sai ka dauke shi ka bada. Shine ma'ana wa atal mala ala hubbihi, to kaga wannan ba karamin bin Allah bane. So diya mutun zai iya sallah ba tare da ya ji komai ba, tunda ba wani abu zai hudda ba, amma dukiya wadda take da alaka da zuciya, kuma a ce ita ta kai so ka dauka ka bada, to wannan shike da wahala. Sai annabawan Allah Manzo sallallahu alaihi wasallama su diyawa ya wuce iliga yake haka, zai iya sa riga. Wani sahabi ya ce ta burge shi sai ya shiga gida ya hudda ya bashi haka abinci, haka abin hawa, duk abin da ka sani sallallahu alaihi wasallama haka yake badawa. To mu yanzu ba ma ka bada dukiyar da kake so ba, dukiyar ma da ka fasa aiki da ita. Sai shi dai ya sama, sai ya ga mutum gidan shi ya zama ƙwarya-ƙwaryar shara, wanda kuma wannan shara inda a wajen wani ne zai ta zama to abin amfani. Ka samu mutum da riga sun kusa complete 100 ko 50 ko 30 ko 10, wanda yake sawa bai wuce yana kewaya tsakanin 5 ko zuwa 10 in yayi yawa, sauran gaba ɗayan su kamar shara ne. Wani kuma ba shi da ɗaya da kyale yake fitowa ya ɗauka ya bada, shedani ya sa ma ma'ana zukatanmu cewa kawai mutum tarawa yake yi, wanda kuma bai mishi amfanin komi ko bai amfanar da wani ba. To kaga wannan ba ma wai wanda kake so ba. To ga ina ga a ce ma dukiyar da kake so. To nan Allah subhanahu wataala yana so mana bayanin cewa da kuke irin musamman wancan musulmai wanda suka wuce sahabbai na Manzo sallallahu alaihi wasallam, wasu daga cikinsu da kuma su ahlul kitab wanda aka ce musu laysal birra, to yana daga cikin aiki wanda yake mai wahala. Wa atal mala ala hubbi, yace ai akhrajahu wa huwa muhibbun lahu ragibun fihi. Nas ala zalika ibn mas'ud, malik ibn mas'ud yake bayanin cewa dukiyar da zaka bada kai kanka kana kudayinta, ragibun fi, ba wai ka ci abinci kai saura ba ko ka sa riga har ta lalace har ta rube, a'a kana santa. To shine fasara ko magana ta Abdullah ibn Mas'ud da Sa'id ibn Jubair da wasu daga cikin marigaya waɗanda suke nagari, haka suke bayani kamar yadda inganta a cikin sahihain Imam Muslim da kuma Bukhari da hadisi na Abi Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa afdalus sadaqa an tasaddaqa wa anta shahihun wa anta sahihun shahihun ta'malu al-ghina wa takhsha al-faqr. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi ficiyar sadaka ita ce sadaka da zaka yi ta kana lahiya lau sahih. Wata sadakar tana yawa mutun ya galabe ta ya fara ganin mutuwa sai ce ya na ba wani kaza, na ba wani kaza, na ba wani kaza, ta yi ma idan ya warke ya amshi. To Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi ficiyar sadaka wanda kai ta lahiya kalau kuma sahih, ma'ana kana kudayin dukiyar da ka bada, ta'amalul gina, ma'ana kana sa ran akan cewa eh lalle dukiya ce ta arziki wanda zaka yi arziki da ita, sai ka dauka ka bada kai karin zuciyarka. Wa takhsha al-faqra, kuma kana tsoron talauci. Kaga mutum lahiyayye mai kyau shine wanda yake tsoron talauci kuma yana son arziki. Amma sau da yawa idan ka samu mara lahiya wanda ya jima ma har ya galabeta, yana ganin dukiya ba komai bace, yanzu shi lahiya ce a gaban shi, zai iya bada abu kaza, zai iya bada abu kaza. To shi sai Manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace sadaka wadda take mafificiya shine ka bada ta kana so. Wa anta sahihun shahihun, Allah subhanahu wataala yake cewa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, masu imani sune wanda suke ciyar da abinci akan suna so, miskinan su ba miskini, wa yatiman su ba wanda yake maraye, wa asira ko kuma wanda yake da tsananin wasu abubuwa lamarka na duniya sun dabaibaye shi, ya kasa gaba ya kasa baya. Innama nut'imukum liwajhi llahi, sai su rika cewa muna ciyar da ku ne dan Allah, ban mu so ku yaba mu ko kuma ku ce kun gode, la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, ma'ana wannan shine aikin Allah kuma shine yana daga cikin cika imani. Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba ku haduwa da bin Allah ko ba za ku samu bin Allah ba sai kun ciyar da abin da kuke so. A wata aya yake cewa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, su waɗanda suke bayan Allah na gari masu imani, masu cika imani, su ne wanda suke fifita kansu akan wani, mana kai kana so wanin ka dan uwanka yana so sai ka bar soyayya ta zuciyarka sai ka cika mishi, mana shi soyayya shi da yake ma wannan abu, mana fifita wani akan ka. Allah ce walau kana bihim khasasa, ko da ku suna cikin tsananin bukata sai ya bada. Wannan shine hali na mutane na gari. To kaga wannan yana daga cikin gaba manya-manya waɗanda suke suna daga cikin cika imani aiki na imani wanda mutum ya kamata ya jajirce ya yaki da zuciyar shi don ya ga cewa ya cika wannan Allah subhanahu wataala sai ya ce dukiyar wa za a ba zawil qurba ɗan uwa na kusa ɗan uwanka wanda yake misali babanka da baban shi ma'aiwa ta hada ku arrahim babanninku guda ne bangaren uwa babanninku guda ne bangaren uba to waɗannan gaba ɗayan su da yayin su da kannin su da ƴaƴan su da surkan su da wane ne duk wanda dai jinin ya hadu to wannan zawil qurbani naka dan uwanka ne ba irin bayan uwantaka ta yanzu makwabtaka da makwabtaka tana yawa ƴan uwa ne ko kuma gari da gari ana cikin gari guda ƴan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya amma ƴaƴan su ba su san juna ba ko kuma su ma sun yi nisa wadda take mai yawa to wannan kuma duka suna daga cikin alamun tashin kiyama sada zumunta gaba ɗaya za ta zamanto kamar babu ita babu amana babu sada zumunta abubuwa da yawa za su faru alamu ne tashin kiyama sai ɗiyan ma su rika ce ashe wane wan baba ne ai wane ashe wance kanwan mamaci ba su ma sani ba saboda babu wata alaka cikakkiya balle kuma alaka ta ba da dukiya wanda ita ce alaka wadda take da muhimmanci a zamanin yanzu kuma alaka ce wadda take da sadar da alaka danƙon zumunci baya yana ƙaruwa idan ya zamanto akwai dukiya a ciki shi sa Allah subhanahu wataala ce watal mal ala hubbihi zawil qurba to ya zamanto namiji ne ko ya zamanto mace malati wa hum aula min a'ta min as-sadaqa sai ga mutum yayi sadaka ya ba wani abokin shi na nesa ga kuma dan uwan shi wanda ke na jini ga dan uwan mamman shi ga dan uwan baban shi ga yayin ta kanninta ga yayin baban shi ga kannin shi amma wai aminin shi ne abokin shi ne bai da haƙƙi kamar ƴan uwanka na kusa bari ma dai tana yawa kai laihi maimakon ka samu ladan sadaka dan uwanka ne dan uwantaka na jini ɗan uwantaka ce sada zumunta ma'ana wajibi ne yanda ka san wajibcin sallah yanda Allah zai tambaye ka baka yi sallah ba idan ka tuzartar da ita baka yi ta ba alwallahi mai kyau baka yi rukui mai kyau ba to sada zumunta Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka ba abu ne mai sauki abu ne mai girma dan dai ba mu san muhimmancin bane da irin narkon azaba da yake da wanda ya saba zumunta wanda ya saba ma ya fasa sada zumunta abin da yake a gare shi yanzu sai muke daukan zumunta abu ce wanda take mai sauki musamman dan uwanka da jini koda ko kahuri ne koda ba yahude ne shi koda ba nasare ne shi dan uwanka ne akwai ƴan uwantaka jini ya hada malaje kamar yanda inganta daga cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatu alal miskin sadaqa dan kaga wani bukaci yana son wani abu sai ka bashi wannan sadaka ce wa ala zawil qurba sintan yace amma in ka ba dan uwanka sadaka to abu biyu gare ka akwai sadaqatun wasila kai sadaka kuma ka sada zumunta kenan kana da ladan sadaka kuma kana da ladan sada zumunta biyu gare ka inji manzo sallallahu alaihi wasallam malaka fa hum aulan nas bika wa bi birrika wa ita'ik ɗan uwanka na kusa sun yi kowa haƙƙi a kanka musamman Allah ya sa ka mai dukiya ne kai ba wai kyautata musu ne zakka dole ne haƙƙi ne ɗan uwan uwarka ɗan uwan babanka kannin su da yayin su da ƴaƴan su da dukkan waɗannan duk wani mabukaci in dai baka taimaka mishi ba to akwai tambaya a kanka haƙƙi ne ba wai takurma bane ba wai girmamawa bane miskine wanda ba ƴan uwanka ba da wasu mabukata da wasu marayu waɗannan su ne ya dace amma ƴan uwanka na kusa wajibi ne wa qad amara Allahu ta'ala bil ihsan ilayhi fi ghairi mawdi'in malaki cewa ayoyi sun wuce a ilga Allah maraukin sarki yake umurin cewa a kyautata ma ƴan uwa waliyata ma marayu wanda yake la kasiba lahu misali a ce maraya babu wani wanda yake daukan nauyin shi baban shi ya rasu kuma bai balaga ba dai idan ya balaga ya huta daga cikin lissahin waɗanda suke marayu sai dai a mashi ihsani irin na kowa da kowa ya balaga ya kai karhin da zai iya nema to amma kahin nan babu wani wanda zai dauki dawaniyar shi to wannan shi mana daga cikin bin Allah wanda yake mai ladan gaske a ce mutum ya dauki nauyin maraya ko musamman a ce maraya kuma dan uwanka ne dan uwanka ko dan kananka ko dan yakka ko dan kanwarka ko kuma iya ne na yayu na baba ko kuma yayu na mamma ko kanninta to wannan ladan kuma zai wuce in a ce maraya ne wanda baka da alaka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana wa kafilul yatim kahatain yama ya tsin shi haka yace da ni da wanda ya dauki nauyin maraya darajojin mu kusan kadan ya rage ma'ana kenan ne ke nuna duk wanda ya dauki nauyin maraya yana da fadala mai girma daren shi a gobe kiyama girma gare ta abu ne kuma yanzu so da yawa aka yi sakaki da su wani zai rasu dan uwanka ne na kusa da kai ne wani ma kut da kut wa da kani kai tsaye amma sai a bar diyan shi suna gardan ba maimakin ai tsarin da za a ce wani kai ka dauki wance yar shi karama kai wani ka dauki wani kai wani ka dauki wani ba tare da wani duk wanda ke da gida da iyalin shi ɗayan shi biyu uku dan an kawo shi yaro guda zai iya tahiyar da shi amma kowa sai ya buris mana shi sa kuke gani da yawa irin abubuwan da muke na rayuwa na rashin albarka yakan zuwa ya faru da mu ko kuma wasu musibu wanda Allah subhanahu wataala yake aikowa rashin ihsani da rashin kyautatawa da rashin daukan abubuwa wanda suke masu muhimmanci da muhimmanci sai ga mutum waya ya dauki he dauki kungiya ta balo shi yake dauki nauyin ta kattai kawai suna guje-guje shi zai biya musu mota su tai wannan gari su tai wancan gari ya saya musu ruwa ya saya musu abinci ya kai musu komi amma inda zaka zo kusa da shi dan uwan shi yuwa da kane zaka samu wani daga cikin matsala ko kuma a samu marayu daga cikin ƴaƴan su ko marayu daga cikin famin shi ga sunan amma ya je yana wani abin da bai da kai bai da kawa bai da wani amwani a gare shi ba wani lada zai samu ba to wannan shine so da yawa sai mu dauki abin da bai da daraja bai da matsayi bai da mutunci sai mu bashi wata daraja ko loluwa amma ga abin da ya dace ga abin da ya kamata sai mu burzu da su sai mu bar su to wannan kuma yana daga cikin haƙƙi na al'ummar musulmi da shugabanni da duk wasu masu hada aji da duk wani mai hali na unguwa da duk in dai ya kasance wani yaro su ga ƴaƴan shi marayu suna ta garamba suna yawo to Allah subhanahu wataala sai ya tambaye wannan duk wani wanda yake da masuliya da duk wani wanda yake da haƙƙi sai Allah ya ce wal masakin da kuma miskinai malai ce allazina la yajiduna ma yakfihim fi qutihim wa kiswatihim wa sukunahum miskinai sune wanda ba su da abinda zai ishe su a cikin abincin da za su ci da kayan da za su sa da kuma gidan da za su shiga su ma wanda sai agaza musu malamai su yi bayani ko kuma an ƙara ma juna ilimi akan abin da ya shafi miskini da fakiri manganu wanda suke masu yawa amma a takaice miskini kamar yana dan wani abu to amma abin bai ishe shi ba to wannan shi yana bukata ba sai ya zo ba ya ce ya jama'a ina da bukata kaza a sai a dubi halin shi kawai a ce wani yana da bukata ya kamata a agaza mishi wani kaza ya same shi to ya kamata a ce a kai mai agaji to wani miskinai kenan amma ya zamanto in kana da halin abinci ne in kana da halin kaya sawa ne ko kuma sukunahum gidan da za su shiga ka ce wannan ka zo ka shiga sadaka akwai hadisi ingantacce na Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysal miskin bi hadha tawaf alladhi taridhu at-tamra wat-tamratan wal-luqma wal-luqmatan Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ba miskini bane wannan da kuke da suna yawo suna bara ba su bane miskinai wanda za a ba shi dabino daya dabino biyu loma daya loma biyu wadannan ba su bane miskinai sallallahu alaihi wasallama yace walakinnal miskinu allazi la yajidu ghina yughnihi miskini shine wanda bai samu abincin da zai ci ko kuma wani abin da zai wadace shi kuma ba tare da bara ba amma wannan duk wannan al'ada ce mummuna ta zo ta yi kaka gida a al'umma ta musulmi har ma wanda ba musulmi suke ganin kamar wata sunna ce a cikin musulunci a bara kowa da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da mai ƙarfi a jiki da mai rauni kowa sai ya rika bara dan an ce wani gurgu ne sai ka samu gurgu wanda ya yi masu kawahuwa dubu arziki kaga a ce an ce miskini kamar yadda Bahaushe yake fasarawa a ce mai ido daya ko mai hannu daya ko mai kafa daya wannan ba shi bane miskini wanda bai da wani arzikin da zai wadata bai da abincin da zai ci kuma ba bai rubaro ko yake ba a rayuwa ake da shi ta yau da gobe sai aka gane sai wani ya agaza mishi amma duk wanda zai zo ya bara to wannan ba su bane miskini kusa manzo sallallahu alaihi wasallama yace laysal miskinu allazi bi hadha tawaf sallallahu alaihi wasallama kamar ya ga mutanen da suke na yanzu waɗannan wanda suke tawafi kamar suna ta zuwa su je wajen wannan su je wajen wannan su je wajen wannan wani ma zaka same shi mabarati ne yana da motoci na haya wani yana da gidaje wasu a kauye suna da sharat suna da komi amma zo su ta yawo ana bara to waɗannan narkon azaba yana jiran su a gobe kiyama duk wanda ya bara ba tare da cancanta ba sallallahu alaihi wasallama yace a gobe kiyama sai an gane shi yana daga cikin mutanen da ake ganewa ana gane mai cin riba zai rika farfadiya a gobe kiyama mai yin sadaka mara cancanta roko shi ko za a gane shi bai da fata fuska kurangole za ka fuska shi haka to sallallahu alaihi wasallama yace a wannan alama ce ta azaba kayan Allah madaukin sarki ya musu azabar da ya cancanta abu ne wanda yake mai muni a ce kowa dan matsala kadan sai ka shiga roko ko kuma ka ga mutum sahih mana ingantaccen mutum wanda zai iya wani abin da zai korewa bakin shi kuda amma kawai sai ya zamana mutuwar zuciya kawai shi dai aikin shi sana'ar shi bara dan shi makaho ne ko kuma dan shi gurgu ne wannan shi ma wannan ba dalili bane makaho zai iya aikin da zai samu abin da zai amfanu da shi gurgu zai iya aikin da zai iya amfanuwa da shi idan kuka jiba China inda ta yi karfin mutane yanzu a duniya shi sa kuka ga ayyuka da yawa na kwadago abubuwa da yawa na masana'antu abubuwa da yawa da muke amfani da su mafi yawa duka daga can ake zuwa saboda me mutane ne masu aiki can wancan sarkin su mawo shine wanda ya samu su kishi lokacin da aka yi wata yunwa yace musu to dole tunanin sai ya zama duk dan China yana da hannu biyu hannu daya ci da kanshi hannu daya ci da wani shi sa kuke ga abin zo bai takaita ba su kadai amma sai ka sami mu yanzu ga kasar noma ga ruwan noma ga dabbobi ga komi muna yunwa mun kasa ci da kanmu hannu guda hannu biyu wanda hannun ya ci da kanshi shi wannan hannun ya ci da wani wanda ba shi ba shi yasa sai ga abinci an kawo shi daga kiloluwa dubunnai amma ga gonaki a kusa mara kowa yana son ka tabbas yake so a bashi sadaka to saboda haka wannan mummunar al'ada ce idan an ce miskini ba wani wanda yake wata nakasa ba nakasa ta tattalin arziki ake ni ba nakasa ba ta jiki shi ma kuma ba wanda yake roko ba ana gane su ne ta yau da gobe da ake rayuwa wa yuftaru lahu fa yutasaddaq alayhi sallallahu alaihi wasallam ya ce hankalta ake da shi yau da gobe ana ganin shi yana shiga rigar shi guda kun yi sahu daya kun yi sahu biyu kun yi kwana daya kun yi sati kana ganin shi rigar shi kuma guda ce kace eh wane ke ne yana bukata kai kuma kana riga daya biyu uku hudu sai ka bashi to wannan ita ce sadaka da mu Allah subhanahu wataala ke mana bayani anan cewa wal masakin ko kuma a kaga gidan shi kaman babu alama kai kuma makwabcin shi ba ga wani hayaki yana tashi ba kenan alamun ba a tsora tukunya ba kwana daya kwana biyu kenan su hankaltan su ake shine manzo ya ce wala wa yuftanu lahu fa yutasaddaqa alai wa bana sabil sai Allah subhanahu wataala ke cewa sai matahi wa huwa al musafirul mujtaz shine dan bulaguro wanda zai zo wani gari ya wuce ba mai zama ba fa yuta ma yuwassiluhu ila baladihi malaje sai a bashi abinda zai kai shi zuwa garin shi ba roko ba na tarawa ko roko na arziki kenan koda kana cikin larurar bulaguro guzurinka ya kare ka shiga roko to in ka samu kudin da zai kai ka garin ku kuma can kana da abinda kake yi to ba zaka kara bara ba in ka kara gaba bara ta zama to haramu akan ka lokacin da kahin ka samu abin da zai kai ka garin ka to wannan halak ne amma da ka samu shikenan a ce ka samu yame zaka ka samu jika 15 daga nan zuwa yame da ɗan jika biyu ko jika uku wanda zaka ci sharuwa a hanya to shikenan in ka kara bara akan wannan sai zaman to haramu akan ka shine malaje fayuta ma yuwasiluhu ila baladi abin da zai kai shi garin shi wa haka zallazi yuridu safaran fi ta'a ko kuma mutumin da yake so yi bulaguro amma cikin bin Allah bulaguro da da'a dalibi ilimi ne yake so ya yi neman ilimi sai yake ne zai iya tambayar mutane su bashi wani abin da zai dan yi guzuri ya tahi da shi fa yuta ma yakfihi fi zihabihi wa iyabihi sai a dan bashi abin da zai je ya zo ba tare da kari ba sai malace wa yadkhulu fi zalika ad-dayf to kuma bako ma yana daga cikin ibnu sabil ko da baka san ko waye ba in dai musulmi ne shi kuma kai kana garin ya duro garin ya rasa inda za shi kai ka gan shi to haƙƙin shi a kanka kamar yadda yake hadisi na Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas annahu qala ibn as-sabil huwa ad-dayf alladhi yanzilu bil muslimin. Abdullah ibn Abbas yace matahi duk wanda ya duro garin musulmi to kawai ya zama nasu haƙi ne akan su su ci da shi su bashi gidan da zai kwana. Wa haka za qala al-mujahid shi ma malam mujahid haka yace wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam wa gairuhu malamai da yawa haka suka ci matahi wanda zo garin musulmi bako ne na musulmi dole su kula da shi kwana uku wannan wajibi ne dole ne idan musulmi gaba ɗaya kowa ya banza da shi to kowa yana cikin laihi amma idan wani ya dauke shi to shikenan laihin ya sauka akan sauran yana da yancin kwana ɗaya kwana biyu kwana uku to in ya kwana uku sai ka ce to wane kana iya yin gaba daga yanzu hakkinka ya kare ko kuma ka kyale shi in sana'a zai a cikin garin ya ci abinci in wani abu zai yi to kuma wannan tashi amma dai wannan kwana uku haƙƙi ne wasa'ilina waɗanda suke tambaya malati wa humul ladina yata'arraduna lil talabi fayu'tuna min az-zakawati was-sadaqat kamar akwai wanda zai shiga cikin wata damuwa cikin wata matsala ta rayuwa yau da gobe sai ya zo yayi roƙo to wanda ana ya bashi zakama ana bashi wata sadaka duk abin da zai kare shi daga wannan matsala tashi kamar yadda yake ruwaya ta Imam Ahmad daga Fatima bint Husayn an abiha Husayn ibn Ali take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lisa'il haqqun wa in jaa ala farsin wanda yake mai tambaya yana da haƙƙi koda ya zo abu sa doki kenan misali matsanani ya same shi to ka ce wani mai arziki ne wani mai dukiya ne in dai an san cewa lalle da gaske ne wata bukata ce in bukata ta gushe shi kenan babu zancen bara to wannan ya zama wajibi a taimaka mishi gwalgwadon hali rawahu Abu Dawud wa fi riqab sai kuma waɗanda ake cewa fi riqab ar-riqab shine wuya ana istilahi ne akan kamar bawa kamar an sa mai igiya kenan bai da yancin kan shi mai gidan shi yake da yancin shi to ana samun bawa sai mai gidan shi ya ce in ka kawo jika 100 misali ko kawo jika 50 daga yau ka zama da sai ya rika zuwa yana aiki yana kawo jika 2 jika 3 jika 4 sai ka samu labari kenan sai a cika mishi sauran ko da kudin zakka ko kuma wasu daga cikin daidaikun musulmi sai a ce to a cika ma wane dan ya zama da sai a cika mishi sai ya zama da shine ma'ana wa firqab wa qama salata wa ata zakata sai da sallah kuma bawa da zakka wa atamma af'ala salati fi awqatiha bi ruku'iha wa sujudiha wa tuma'ninatiha wa khushu'iha ala wajhi ash-shar' mutiye zamanto ya cika ayyukan sallah kuma sallah a cikin lokaci ga ruku'i mai kyau ga sujada mai kyau ga kuma nutsuwa ga kuma tsoron Allah khushu'i nutsuwa to wannan sune suke gadarma da mutun ladan sallah sallallahu alaihi wasallama yana bayani a wani hadisi ingantacce cewa daga cikin wannan sallah a cikin lada goma wani zai huta da daya wani ya huta da biyu wani ya huta da uku to me yake gadarma da mutun ladan sallah khushu'i nutsuwarka yanda zaka wohitar da duniya ya zamanto sallar wannan ita ce a kwakwalwarka ita ce a hankalinka a gangar jikinka to a lokacin zaka samu lada cikakke to in ko ba haka ba sai shaidan ya zamanto yana warce maka lada kana sallah yana warcewa Allah ke haka huta da lada dan kadan to kuma sallah tana bukatar nutsuwa kuma sallah tana bukatar ilimi musamman abin da ya shafi aqwatus salat sai ga an rike lokaci yanzu misali lokacin sanyi ne so da yawa in mutum ya auna lokacin azhar yana yi 12 da rabi batayi kai 12 da 10 12 da 5 ko gobe wani ya auna zai ga azhar tayi mu ma yanzu sai ga a ce azhar sai karhe daya daidai a cikin sanyi a cikin zahi to kaga wannan babu tartibi na lokacin sallah abin da ya kamata kwamitin masallaci ne aka dora ma tsaye da lokacin sallah a'a liman ne shi karan kan shi kadai yake tsaidawa ko kuma ladani ne sai wani ya rika kiyastawa ba kiyasta da mantir mantir wannan abu ne sabo ko kuma mutum idan ya zamanto yana wuri babu mantir ya za a yi sallah malaika jibril takanas ya zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi farkon sallah da karshe farko da karshe kowace sallah daga cikin sallolin da muke guda biyar azhar daga zawali zuwa inuwan komi daidai shi ta kare farkon azhar inda rana ta gusa daga tsaka to azhar ta fara koda 11 ne irin wanda suka je Saudiya kare 11 da kusan rabi rana zawali yayi kuma lokacin ake yin sallah to haka mu ma anan 12 da minti 10 lokacin azhar ya shiga a yanzu cikin sanyi in cikin zahi ne sai ga wajen karfe 1 ne ko kuma karfe 12 da rabi ko 12 da 40 to manzo sallallahu alaihi wasallam jibril da yazo ya goda mushi nan sai goda mushi in inuwa komi ta zai da shi azhar ta zo karshe daga azhar sai farkon la'asar shi kuma idan ka aje wani abu kaga inuwar shi daidai shi misali ka dan auna da wani abu wannan sallallahu haka inuwar ta daidai nan ka dan furta ka kwantar da ita kaga ya daidai to la'asar ta fara daga nan har ya zuwa kuma fadawar rana rana tana fadawa azhar ta shiga magriba babu jira kuma ita ce mai lokaci kadan wanda ita ma'ana ita ce ma musamman ya kamata a ce ana sa ido wajen farawa lokacin ta saboda shafaqi da yana gusawa isha'i za ta fara to ita isha'i ita ce mai tsawon lokaci zuwa nis akhir min al-layl ma'ana har zuwa rabin dare ko har na karshe asuba kuma al-fajr na biyu as-sadiq in ya huto asuba ta fara zuwa hudowar rana ma'ana kenan dole mutum ya salla da ilimi na sallah manzo sallallahu alaihi wasallama sai karantar da mu wani sahabi ya ce wani irin aiki yayi sai annabi ya ce mishi kai sallah a farkon lokaci shine aikin da yayi alheri sallallahu alaihi wasallama kenan kaga yin sallah a farkon lokaci yana da fadalar shi ta musamman duk da cewa ko kai a ƙarshen lokaci sallar ka tayi ingantacciya ce amma baka samu fadala ba sai Allah subhanahu wataala ya ce kuma wa ataz zakata ya bada zakka wannan ana daukar akan ma'anar koda zakatun nafs sarkaka zuciya mutum ya zamanto zuciyar shi babu munahuci a ciki babu shirka babu duk wani abin da za a hada Allah a cikin zuciyar shi ko kuma wani shakku wanda yake shakka akan wata sunna ko kuma wani addini daga cikin addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su to wannan su ma ana kiran su zakka wa ata zakata shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya zamanto jikinka sarkakakke da zuciyarka da gangar jikinka babu wani kazamta a jikinka zuciyarka ita ma babu wani kazamta na munahuci to wannan shi ma ana sa shi layin wa'ata zakka kahin zakka ta kudi wanda take na masu dukiya haka kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da yazo wajen Fir'auna me yace mishi hallaka ila an tazakka kenan in shirye da kai zuwa ga tsarkaka kenan nan ana ganin zakatun nafs irin da kace kai Allah ne ko kuma a irin abubuwa da ke na shirka na zuciyar Fir'auna sauransu annabi Musa ya ce ka bar wannan ka zo ka bi Allah shi kare wannan shine zakat wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha Allah subhanahu wataala sai ya ce wailul lil mushrikin allazina la yutuna zakata ba sa bada tsarki ba tsarkin dukiya tunda su ba musulmi bane babu zakka akan su tsarki na zuciya ma'ana zakatan su ba tsarkakku bane saboda su mushrikai ne shine ma'ana wa'atul zakata Allah subhanahu wataala sai yake cewa wal mufuna bi adim iza ahadu kuma haka masu cika alƙawari idan sun yi alƙawari allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna misaq a suratul ra'd Allah yake cewa mumune na gari sune masu cika alƙawari ba sa warware alƙawari alƙawari babban abu in ka ce wane zamu hada wuri kaza ko kuma wane zan maka kaza ko wane kaza zamu to duk mai imani dole ne sai ya cika wannan wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yana daga cikin abin da Allah zai tambaye mutane a gobe kiyama kai alƙawari da abu kaza kuma ba kai ba sai Allah ya tambaye ka mala ce wal aqsu hazihi sifat nifaq in ka diba cika alƙawari kishiyar shi to munahuci ne duk mutumin da bai cika alƙawari to yana da wata siffa ta siffar mumunai Allah ya munahukai Allah kare mu ya inganta daga cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayatul munafiqi salasa idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa yana daga cikin alama ta munafukai in yi magana yayi ƙarya in yi alƙawari baya cikawa sai ya rika sabawa wa idza tumina khana in kuma aka yarda da shi sai ya ci amana yayi munafuci shi dai ba mutum bane tsaye to wannan irin wannan al'ada ce ta munafuci Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to haka wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza ahada ghadara in yi alƙawari sai ya saba alƙawari to shine Allah sai ya ce wal mufuna ko qad aflaha wal mufuna bi ahdihim idza ahadu in dai kai alƙawari to kai kokarin cikawa yana daga cikin sufofi na bayan Allah na gari. Wasabirina fil ba'sa'i, wanda suke hakuri a cikin tsanani. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maka wata siffa, sai mala yace fi halatul faqri alba'as, kamar zaman to kana da talauci, Allah bai baka wadata ba, ka hakura, kai hakuri. To wannan shi wani daga cikin alama ko kuma siffofi ta bayan Allah na gari. Dan akwai faqiru shakir, duk wanda yake faqiru shakir ne, ma'ana talaka mai godiya ga Allah, yana da wata daraja ta musamman a gobe kiyama. Sallallahu alaihi wasallama yace bari ma dai za su shiga aljanna kafin wanda suke masu wadata. Wa huwa sai mala ce wa fi halil maradi wal asqam wad darra'i, ko kuma mutum Allah ya cutar da shi, ya mai jarabawa ta bangaren rashin lafiya, ya zamanto gangan jikin ka ba shi da lafiya, kuma kai kana dame, to kai hakuri da wannan. To wannan yana daga cikin imani da Allah subhanahu wataala, siffa ce ta bayan Allah na gari. Wa hinal ba's, da kuma lokacin da za a hadu da waɗanda suke mana kaburai a fage na yaki, shine mala ta fi sahatul qitali wal tiqail a'da, in aka hadu da wajen aka zo wajen yaki, to dole a hakura, kada a yi gudu. Don manzo sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abin da yake warware imani mutum ya zamanto tawalli yawmaz zahf, ko kuma irin abubuwa guda bakwai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa suna daga cikin abubuwan da suke halaka, ma'ana abu ne na halaka. Akwai la'anta Allah subhanahu wataala, to daga cikin su ya zara cewa wa tawalli yawmaz zahf, ana yaki na dauko kalmar Allah ba dan kabilanci ba, ba dan garanci ba ko unguwanci, kuma ka gudu. To wannan yana daga cikin abin da yake kare imani. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa wasabirina alal madahi wal has, wasabirina kamar wannan Allah madaukin sarki yabo ne yake yi, yana yaba duk wanda aka jarabe shi da talauci ya hakuri, wanda aka jarabe shi da rashin lafiya, wanda aka jarabe shi da yaki fi sabilillah ya hakura. To wannan daga cikin mutanen da Allah yake so, Allah ya yabe su subhanahu wataala. Sai Allah ya ce ulaikal ladina sadaqu, a ƙarshen ayar waɗannan su ne waɗanda suka yi imani na gaskiya. Mala ce ulaikal ladina tasafu bi hazihi sifat humul ladina sadaqu fi imani, duk wanda suka siffanta da wannan siffa su ne waɗanda suka yi imani ingantacce, imani na gari. A ce ka imani da Allah, ka imani da mala'ikun Allah subhanahu wataala, da littafin da ya sauko, da ranar kiyama, kana cika alƙawari, kana taimakama wanda bai da, ya zamanto miskini ne ko maraye ne ko matahiyi ne, da dukiyar da kake so, to waɗannan su ne masu imani. Kenan ba dan ka kalli gaba sai ka yi sallah, sai ka riga tankawa kana cika gaba, ku ne masu imani, a'a sai ka gama da waɗannan su ne kamala, wancan dole ne a kanka, waɗannan su ma dole ne a kanka. Kenan kanka bar ka kama wancan, ka bar waɗannan. To wannan kuma shine zai sama mutum kamalul imani. Malaci li'annahum haqqaqul iman alqalbi bil aqwali wal af'al, imanin da yake na zuciyarka shine lokacin da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama, to menene zai gaskata shi? To dole ka tashi kai aiki, aiki na fada da kuma aiki wanda yake na aikace, to a lokacin imanin ka zai zama to imani cikakke ne. Malaci fa ulaika humul ladina sadaqu, to wannan sune wanda suka imani, imani da gaskiya. Wa ulaika humul muttaqun, waɗannan kuma su ne masu taqwa. Kenan kaga waɗannan su ne waliyan Allah, wanda Allah subhanahu wataala yake bayanin cewa ala inna awliya illahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Kenan waɗannan su ne muttaqun, ka zamanto waliyin Allah, ka zamanto Allah shi ne gatanka, Allah shi zai shige maka gaba akan dukkan wannan murka da kake yi. Allah ya zamanto shi ne gatanka, to dole sai ka zamanto kana tsoron Allah, kana kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala da ayyuka waɗanda suke masu kyau, musamman irin su taimakama ƴan uwanka na kusa, duke da kake so, taimakama maraya, taimakama mabukaci, miskini, ko wanda yake tahiya da bulaguro. To wannan duka abubuwa ne wanda sukan sa mutum ya zamanto daga cikin bayan Allah na gari, waliyan Allah madaukakin sarki. Malaci li'annahum ittaqau maharima wa fa'alu ta'at, duk wanda ya aikata wannan zaka same su mutane ne wanda sun bar abubuwan da Allah ya haramta, a'a ayyuka nagari suke yi. To wannan kadan daga cikin wani abin da wannan aya take bayani, aya ce wadda take mai hadin gaske. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Na'am.
canza ne ko bari
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
نعم.
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوانا نبقى إيماني كتب عليكم القصاص في القتلى mana an rubuta mu kisasi ramuwa cikin wanda aka kashe wanda ya kashe shi ma sai a kashe shi al hurr bil hurr wal abd bil abd da za kashe da da bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace faman ufiya lahu wanda aka yahe mishi min akhihi shay'un mana aka ce dai yanzu shikenan tunda ba kisa bane na da gangam sai a biya ba da diya fattiba'un bil ma'ruf kenan ya yarda da wannan abu wanda yake na kyautatawa ne an kashe maka dan uwa ba kisa bane wanda yake na kisa misali wane da niyya da komi da makami yazo ya kashe wane hukuncin shi ne kisa amma to wanda ya kashe wani ba tare da ganganci ba sai a ce ya biya diya to su waɗanda aka kashe musu to su amshi wannan abun da kyautatawa wa da'un isal ilayhi bi ihsan kuma ya zamanto an kyautata mishi zalika takhfifun ai wannan rangume ne min rabbikum daga wajen ubangijin ku rahama kuma rahama ce daga ubangiji subhanahu wataala su mutane wancan na baya ba a sa musu irin wannan ba kawai kana kisa kai ma sai a kashe ka wa mani taraba da zalika falahu azabun alim Allah subhanahu wataala sai ya ce wanda ya ketare iyaka bayan an zo an yi sulhu an ba da diya kuma zai kashe wancan wanda ya kisan nan to yana da azaba mai radadi a gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi da babban laifi. Walakum fil qisasi haya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku masu imani lalle tabbas kuna da a cikin qisasi rayuwa a lokacin ne za a rayu. In ka san in ka kashe za a kashe ka to lalle tabbas baiwa ka je ka kashe wani haka kawai. So da yawa mutane sukan kashe mutane dan sun san za a kyale su. A je a sa cikin kaso ai shekaru ko waye ya huto ko kuma aje ai wane ne dai gashi nan ya huto ya rika yawo yayi kisa inda ya san za a kai shi lahira yanda mutum yake tsoron mutuwa da mutum yake tsoron zuwa lahira to ba zai yi kisa ba shine mana walakum fi qisas haya ya ul albab amma ba ga kowa ba ana da masu tunani wanda suke masu hankali la'allakum tattaqun dan ku ni tsoron Allah amma wanda bai da tunani sai da ganin kamar wani ta'addanci ne so da yawa idan ya zamanto ma kamar kowa ce ake sukan musulunci akan shari'a ta kisa wanda kuma musulunci ba shi ya fara ba dama ya isko abin kuma hai a yanzu ma wanda ba musulmi ba akwai wanda suke da hukunci na kisa kuma ana yi amma dai musulunci ake kara ma saboda mi saboda a gabakin shi to Allah subhanahu wataala ya ce in dai masu hankali ne masu tunani to lalle a cikin kisasi akwai rayuwa ta dan adam saboda dan adam wasu a cikin zuciyar shi akwai niyya ta ta'addanci inshallah nan zamu dakata abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana inshallah sati mai zuwa sai mu karasa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi